kawo yanzu dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankalin jama'a a sassan Najeriya daban-daban, lamarin da ke ƙara jefa al'umma cikin zama irin na kunci a sakamakon yadda matsalar ke maida tattalin arziki baya da kuma haifar da koma baya a ci gaban al'umma. Jihar Neja dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke shan bakar ukubar 'yan fashin dajin, inda ko a safiyar ranar Laraban nan 'yan fashin dajin suka hallaka mutum guda tare da jikkata wasu da kuma yin garkuwa da wasu kimanin mutane 10. Rahotanni daga yankin Zungeru ta ƙaramar hukumar Wushishi na nuna cewa maharan akan babura kimanin 130 dauke da manyan bindigogi sun kuma tattara shanu masu yawa, lamarin da ya yi batukar tayar da hankalin mazauna wannan yankin. Wani mazaunin garin na Zungeru da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce yanzu al'ummomin da ke zaune a sauran garuruwan da ke wannan yanki na ci gaba da tarwatsewa domin neman tsira da rayukansu.
Mun haɗu da wa'annan wani bawan Allah, wallahi su biyu ne gudan suka ce hau mashin su wuce da shi koro musu shanu, ya hau kuma sai suka ce kai sauka jiyo wanga da wanga zai kawai da suka halbe shi. To yanzu aka ɗauko shi ga wannan shi zuwa ga su can cikin dajin a kare. Mashin 130 koyo uku.
Na'am, sun kwashi mutane ne koko?
Akwai inda suka dauki mutane ta can tashan Wushishi, sannan sun shiga can cikin dajin suna ta waman faffasa bukokin doyan mutane, sun kuma shi mashin wani, sun kuma albi wani a hannu. Yanzu dai mutane dai na can cikin dajin warwatsu, su kuma suna nan suna ta tattara shanu da kudade da mashin da mutane sababbi.
Kamar mutum nawa suka kwasa ko?
Wa'inda suka kwasa nan da ya yi mutum 4, can kuma an ce sun samu wasu banga mutum 3, to sai nan kuma da suka dauki mutum 4 a hanya.
Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Neja akan wannan sabon harin, domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Neja ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Neja, General Abdullahi Garba mai ritaya, ya ce duk da yake kawowa yanzu ba su gama tantance ɓarnar da waɗannan 'yan bindiga suka yi ba, to amma dai tuni aka tura ƙarin jami'an tsaro a wannan yanki.
Fa ai mobilize face of all the vigilantes na dosu jena area duka. To yanzu kuma armed forces had a, well, if the people around me na maza su yi ta gina helicopter in that jena area na zuwa military helicopter. Ina akwai way ma to seal them off ma. Don daga rafidi na akwai shanu mutane da suka kwashe yana hannu su. Amma I'm sure no sun zama in disarray yanzu they will not be able to manage su.
Yanzu kun samu kaman bayani ko sun kashe mutane koko?
Ka san security agencies sun dawo da report. Amma ni dai I'm suspecting cewa they are tied up ne akan abinci
da yake bayani akan batun 'yan bindigar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi sulhu da su suna shigowa jihar Neja. Ya ce a jihar Neja ma suna ɗaukar matakan daƙile su.
Hanyar da aka bude musu a Kaduna mu ba mu gama bude namu ko ba, we are still doing some underground. And there are people trapped around Neja da suke so su shigo a karbe su. Akwai abin da ake kira Operation Safe Corridor. Yanzu ma sun kira ni jiya cewa za su zo Neja, da isa yan Safe Corridor. In mun shiga da su tare ta ka ga yanzu saku din will be complete. Amma slow ba iri nan da kamar a zo a zauna a yi magana a isa ni people. It's for you to return back to the.
Na, in sun kawo kansu suka tu. Ba za a karbe su.
Za a karbe su.
A yanzu dai mazauna waɗannan yankuna na ci gaba da fatar kawo ƙarshen tashin hankalin waɗannan mahara da aka share shekara da shekaru suna gallazawa jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.